masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya
lafiya kalau alheri muna nan lafiya
ka yi hutun sallah ne ko ya aka yi
hutun sallah dai ai ka go na samu hutun sosai kuma alhamdulillah
basu saurare za su ce kwana biyu basu ji duriyar baba ba
eh to dama aikin san kamar yadda ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ranke dade
Allah ya soka bana banda banga wadansu ba ido da ido azumi ne ba ba za ka shi
mallan ana mutu ba yi irin wannan na zamanin zafin nan
to da banda fata an sha ruwa lafiya
Allah
ba da ladan ibada
amin sunma amin
Allah ya nuna mana ta badin ba da
amin amin
muna kuma ƙara yi ma masu saurare barka da sallah
haka fatan Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya
amin sunmu amin to kabar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Dan Asabe wanda aka fi sani da suna Abi Lion da na Alhaji Abdulmumin Aliyu waɗanda ake ɗaurawa ƴaƴansu aure wato Hawwa'u Dan Asabe wacce ake kira Hajiya da angonta Shamsuddin Abdulmumin Aliyu yau za a ɗaura auren sunan ne yau din nan yau Asabar din nan da ƙarfe 11 na safe a kofar Sarkin Fawa Yakubu Wanka dake garin Bautin Yakubu sai kuma gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Salisu A Gimba Ikara da na marigayi Alhaji Abubakar Abba waɗanda za a daura auren ƴaƴan su Ibrahim Salisu Gimba da Sadiya Abubakar Abba da za a yi suma a yau dinnan suma da ƙarfe 11 na safe kila fa 11 shine lokacin aure baba
haka gani kin ga an kusa an yi shi da safiya amma ba da sanin safiya ba
yau wato za a yi nasu nan ne a Makazul Islam for General Studies da ke CG4 Zango Road Tudun Gwada Kaduna kamar yadda nace su ma za a yi auren nasu ne a yau dinnan da ƙarfe 11 na safe to Allah ya sa an yi waɗannan aurareki a dace Allah ba zaman lafiya da
kuma
zaman tare
kuma albarka zaman tare amin amin
mutuka raba
amin amin
Mika gaiso ta aziya zuwa ga injiniya Simon Bindi Abdullahi da Dr. Caleb Shawulu da iyalansu duka domin rasuwar Mrs. Susie Simon Bindi Abdullahi Mamat Samira. Gaiso ta aziya zuwa ga North Grace Mbula Dadi Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaron su Gideon Yusuf. Allah ya ji kansu duka ya kuma kyautata namu ƙarshen.
Amin amin. To sai kuma wannan sakon taziya da zan mika ma iyalan gidan wato Alhaji Mahmud Maso Kano a birnin Kumasi na to gidan tofa kenan da iyalan gidan tofa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan Alhaji Malam Huzairu Jarman Sarkin Zangon Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'arsa a New York a jiya Juma'a to muna roƙon Allah Allah ya ji kansa gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin Zangon Kumasi Alhaji wato Sultan Umar Faruk kenan da kuma hakimin Yalwa Alhaji Sa'alu Mahmud Maso Kano da baki ɗayan iyalan gidan Maso Kano na Kano da kuma na birnin Kumasi to muna musu wannan ta'aziyya Allah ya ji kan Alhaji Malam Allah ya kyautata makomansa da magabata duk baki ɗaya
to anan sun ba bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri ta Abari ya huce da sada zumunci zuwa ga daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir na jihar Yobe Nigeria zuwa ga Nasiru Abba Said Zadawa da Iliya Useni journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Dauda bin Akpan Fataskum sai Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da sakatare Gambo Ringin Gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan niya gasho da kuma Adamu Jumba Madara sai gaisuwar fata alheri ta Abu Bari ya huce zuwa ga Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdul Qadir Muhammad da Fatima Musa wada Barikin Ladi jihar Plateau da abokan zamanta sai Abdul Aziz dan gogo mai addu'a da Mani Tindau mai addu'a sai Abdullahi Laki Funtuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Musa Malam Indu Kazawe Niger sai Bini Mudi Ragama Matamai Niger Allah ya sa ga faɗi waɗannan garuruwan shine ba mun bar ma sai hakuri
kware ku za daga mun kafa ai
daga mun kafa sai Ali Abdullahi Dogon Doron Baga gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ƴan baban Yusra Busau to da fatar an tashi lafiya
sai kuma gaisuwar a bari ya huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga Alhaji Ahmadu Modibo unguwar kan tudu Los kenan a Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said da kuma sarkin Fulani Alhaji Usman Ahmad sai kuma Abdulrahman Toyi da kuma Hajiya Saratu Mallami gidan baba dan taushi da kuma Alhaji Adamu Taylor shugaban majalisar gidan Koli da kuma ƴan American Base karkashin shugaban su wato Muhammad Dan Fulani kenan yace ba zai manta da uwar gidansa wato Hajiya Kande da kuma da take kuma su da kuma amaryarsa Hajiya Maimuna ƴar Takwa ita ma tana can garin na Takwa sai kuma iyalan gidan Malam Babali yace duka yana musu gaisuwa da fatan alheri da kuma gaisuwan a bari ya huce daga Hajiya Zuwaira gidan baba a Kilo a kuma Siyalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta Alhaji Imurana gidan tufa wanda nan America suke amma sun je gida sallah ta ce tana gaida ƴaƴanta wato Akilu tufa da Ridwan tufa da Hajiya Madam tufa da duk wato jikokinta da suke nan America bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan wazirin nufawa Alhaji Jibrin Akilo da kuma Alhaji Masaudu Akilo da kuma Hajiya Hindatu Akilo wato ƴar uwarta kenan da Hajara Akilo da kuma wato ƴaƴan su Hasana Umma Hasana Akilo da Mafusaina Akilo tace ba za ta manta da babbar wato babbar yanta Hajiya Riba Akilo da kuma wato dubba kidan iyalai na gidan baba Akilo daga Kumasi da Tamale da Yandi sannan kuma da ƴarta wato Sadiyan Akilo kenan
to sai da nago ma an so ai tuya manta da albasa ni ban ji an gaida Hajiya Aljannaba
a Hajiya Sa'adatu sa'ar mata kenan mai farin aljanna a birnin New York
warai kuwa
ai kin san wani sa'ilin akan nemi a rufe ya sunan shi ne da babban
Hajiya Aljanna gaisuwa fata alheri da fata aje sallah lafiya muna ƙara godiya muna san fura muna jin dadi
warai kuwa da duk ƴaƴanta musamman Malam Faisal wanda shine duk lokacin da zaki ga fura shine zai zo ya zo bin da shi in zo da shi can Alhaji Malam Faisal
kenan godiya dubu dubu da fata Allah aje sallah lafiya Allah ya kamata Allah ya ƙara
kin kuma akwai marijan furan shine Alhaji Lukman Abbas bai yi spring water ke da yanzu aka yi takuma ya je sallah duka muna musu gaisuwar a bari ya huce
to da fata aji sallah lafiya Allah ya baibaita to na goma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu dire a nan da wannan gaisuwa ta auta katin tayilwan gindin akwati barikin ladi jihar Plateau Nigeria garin su Isa wada kenan Fatima Isa wada Isa wada tace yace dan Allah tuna a bare huce ku mika mun gaisuwa sadu zumunci na zuwa ga mai manja Barikin Ladi sadu mai manja Barikin Ladi da Muhammadu Damina Fulani gindin akwati da dan Juma mai kacu gindin akwati sai Muhammadu dan Yarba makanikin masin gindin akwati da JT Love G Kanduna da Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da Yusuf Cindy Niger jihar Niger sai Umar Abdullahi Gambaki da Kadora Digaga dan Fulanin Warji sai kuma Mansur Babawuro na faɗa da fatan an tashi lafiya
azan aila wajen lejan lawan gaza zirgi ya tabara kamar da mai rana Baba sirkin gomai da dare sirki da nai jalla Allah sirki mai magalla bai Baba da manganin rarewa yan kungo bayan Allah sirki ga ga ma surji gane dal dalla darke umbaywa bai dalla darke umbaywa rana ba ki san adame kallo ba ga kana tanda agibre madam banu agibre madam banu yin yin ga sala da undare na baban jami lokan roda kai ba dadi dangarba turangi wayo ban jami lo yi jalle bibi dama nayi jalle bibi dama Baba dalla ga ga mayudan galare sabada mugundawa ai mare madama no baba mama majari mai mutun gona ai bade ne tinawa hazo kan je kan dirana ga kada ga ga karo na kai badadi gobada ga ga koji baba ban me tare da sai ko sai dirale dalla alla dirge Ayyamadalla bhai aina man sona ra ya aina man sona ra ya Baraburabale bhai sambhale ro ya jaya jaya ho ho ye gaule ke hada Baba dai bhai jiya Sajibi garu rao du na entaya baba me jomai Ru chandu na dai dai daya bandama Sajibi garu du du Chandu na su chenke Dati sirji da lo yi dalle kada bini Kaita kada mungu zita se Warung kula sakare hauka Baba garu du du ไอ้ยาดูว่ายาลืมดินไม่จงกูได้ทั้งกระมายราดิทั้งกระโดดกระมังวานิเกิดจึงไม่จงกูได้อาลาดิอันที่เปรมมาดำบานดูไอ้พระทรงอาจจะมาวิรกรรมว่าไอ้ยาดูยากรรมใครทำมาหูบังได้มาบาลีเนบาไอ้ยาบาลีเนบา
To baba
na'am
yau labarin guda biyu nake da su
to bismillah
dai labarin a zahira shi ta faru wani ne ya ba mu labari Muhammad malamin ta mai dinki unguwar Alheri Zuru
to
ya aiko da labari Allah ya sa malamin ta ne Muhammad sannan to aiko da
Mundi ba ni ba gaskiya. Mundi ba su nata yi mana.
Ya ba an koda labari ne abin da ya faru ranar sallah yace wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo yace dan Allah jama'a kowa ya sa waye shi a silent. Shi kowa ya shiru ya fuska kawai ya yi watsi. Sai wani soja ya waigo a fuskar shi a daure. A cikin fushi. Ya wai ga yace to wallahi tallahi duk wanda waye shi ta ringin to da take ga da mutane suka ga soja ga kuma alamar bindiga a jefan shi
kuma a fulashi
sai kowa nan da ne ya sa hannu a jiwo yana zaro waya yana sa ta sale abinda Libani yace ayi bai yi ba shi ma ga haka sai yace ko da yake shi ya riga ya sa tashi a sale din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai yace sai ya cire batir
shi ke na abin shi
ko da bayan batir ya cire yace kar a fuskure ta kai bai kara yace ka san na ura bature ya sa batir da waya a jiwo haka duk da haka bai gamsu ba dan tsoron soja sai turo batir din na daga inda ya saka ta ya dauki batir din ya saka shi a daya a jiwo ta gefe daya yace kar wa a kuskure batiran nan su zo ta hadu
eh gaskiya su ta da kara
ya dubu dai eh fushi soja
eh haka ne
kuma sai kuma ka
ji sai ka ji an ji ka ji haka to gashi yana rike da irin China phone ne akwai limamin shi ma da ya taba yi ma mutane kashe ji yace in yace masu wayoyi su cire wato su kashe wayar amma kai da kake da China phone ka debe battery sai sa China phone haka yake in ba kai hankali battery battery da abun nan sai su ka da kara duk da ka kashe
to sai kuma labarin da Kazin Isa ji kamshi ya aika mana da yace RO shi ke ta aika daga Lagos tace tunda take ba ta fara bare huce taba jin an ba da labarin Fulani ne wayo ba
Allah sarki
to wannan labari na Fulani ne wayo ma baba za a ji mu bace shi mako bai zuwa
shike
nan akwai ba da labarin Fulani da in an kana cewa mai wayo to ya kure wayo
ya kure wayo mako mai zuwa
za mu bada wannan labari na babu lata ne da ya nuna wayo yadda ake zato to
na ga malam bazin ta fara
yawwa na ga malam bazin ta fara daga mana hannun ta za ka kike ki ga burki nan yanzu a madadin
baba ya koma shiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Bye-bye.